Exclusive from gospelvibes.com.ng.
Glory to Jesus. Heaven is a beautiful place, a wonderful place for the righteous people. You'll be there, I'll be there, we'll be there to worship it. Hallelujah. I've heard about a home, I've heard about a place where there lives a great rescue. Oh, take it. Maker of the world and the being that lives in them, forevermore He will reign. It's a beautiful world. Very host of angels bow in praise and worship. Oh, heaven, heaven is a beautiful world. Very saints of God casting down their crown. Oh, it's a beautiful place where joy, happiness, and peace shall reign. I adore you, Jesus. Oh, the honor of the life I live.
Da 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 da
Exclusive from gospelvibes.com.ng.